Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Asabar 4 ga watan Janairu na shekarar 2020. Amina Buhari Auna ce tare da Sarfil Hashim Gumal a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi. Wato 10 na safe kenan a nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Amina, daban masu zaman makoki ciki har da Prime Minister Iraki Abdul Mahdi da yau Asabar suka halarci jana'iza babban komandan zaratan sojojin juyin hali wato da Amurka ta kashe. Nahiyar Afirka ka iya zama wurin ja in ja tsakanin Amurka da Iran a daidai lokacin da Iran ta yi barazanar mayar da martani kan harin da Amurkan ta kai mata. Haka kuma za a yi cewa gobarar daji na ci gaba da barna a kudu maso gabashin ƙasa Australia, inda dabban mutane zuwa yanzu suka gujewa gidajensu.
To a cikin shirin namu wato kanin labaran duniya kenan kuka saurara. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da zaman daddar bayan da Amurka ta kai hari ta kashe babban kwamandan kasar Iran.
Kada na Amurka da take Baghdad tana tuhumar mutanen Iran ne ba mutanen Iraki bane ba. Iran din ce ta yi ta tunjira domin a nuna ba a son ta a wurin da makamantan waɗannan.
Haka kuma za ku ji abinda masana ke cewa game da wannan shirin Iran na mayar da martani. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka Almasi Garba zai kawo muku, da kuma wasu ra'ayoyin da kuke da kuma masu sauraro kuke aiko mana. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dabban masu zaman makoki ciki har da Prime Minister Iraki Abdul Mahdi da yau Asabar suka halarci jana'iza babban komandan zaratan sojojin juyin hali na Iran Qasem Soleimani da komandan sojojin Iraki Abu Mahdi Al-Muhandis da kuma shugabannin sojojin Iraki 8 waɗanda suka mutu ranar Juma'a a harin da Amurka ta kai ta sama a filin jirage na Baghdad. Soleimani dai shine aka auna a harin da Amurka ta kaddamar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne bayar da izinin harin kan Soleimani domin ya dakatar da wasu hare-hare da ya ce shi Soleimani din ke shiryawa kan Amurkawa da ke a yankin. Da yawa daga cikin masu zaman makokin a yau Asabar sun saka baƙaƙen kaya ne kuma suna ɗauke da tutocin ƙasar Iraki da ta sojojin juyin hali da Iran ke marawa baya. Wasu suna kiran mutuwa ga Amurkawa. A cewar Smith, a lokacin da suka kai harin abu ne mai yiwuwa, wato Iran dai ta yi alkawarin mayar da martani kan lamarin da ya sa shugabannin duniya ke kira da a kwantar da hankali, wanda ke tsoron yaƙi kan iya farkewa a yankin. Nahiyar Afirka ka iya zama wurin ja in ja tsakanin Amurka da Iran a daidai lokacin da Iran ta yi barazanar mayar da martani a harin da Amurkan ta kai wanda ya kashe kwamandan sojojin juyin hali Qasem Soleimani. Iran dai ta yi ta yaɗa manufofinta a wasu ƙasashen Afirka 'yan shekarun nan ta hanyar wasu ayyuka irin su sayar da makamai da horas da mayaka da kuma ci gaba da ɗaukan nauyin mazhabar Shi'a. Haka kuma tana da dangantakar cinikayya da wasu ƙasashe ciki har da Afirka ta Kudu. Philip Smith na cibiyar bincike ta The Washington Institute, wanda ke karatu kan mazhabar Shi'a, ya ce baya tsammanin ƙasar Iran za ta mayar da martani cikin gaggawa. Ya lura da cewa a tarihi suna bi a tsanaki domin neman hanyar abin da ya kira harin bazata, domin kaucewa hanyar da za a iya gane suna shirin kai harin. A cewar Smith, lokacin da suka kai harin abu ne mai yiwuwa su kai wani waje mai sauki da kuma wajen da ba a tsammata ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa a baya-bayanin ya bayyana cewa tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe, amma masana na cewa ƙofa ce buɗe ta sasantawa rufin diplomasiya da Amurka a kalamansa na ranar Laraba. Jawabin Kim Jong-un ya nuna cewa Koriya ta Arewa ba ta da sauran sha'awar wani ƙudurin dakatar da shirin nukiliyarta, a cewar Ivan Cervera, tsohon jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka zamanin gwamnatin George W. Bush, wacce ita ma ta gudanar da tattaunawar neman sulhu da Koriyar. Shugaba Kim ya faɗi cewa muddin Amurka ta ci gaba da tsarinta na tsanantawa ƙasar Koriya, to ba za ta taɓa samun rawar shirin nukiliya ba a Koriya ta Arewa, kuma da sannan ƙasar za ta kera makaman kare kanta. Ravaya ya ce matsayar da Kim ya ɗauka ishara ce ta baya-bayan nan kan abin da Koriya ta Arewa ke faɗa tsawon shekaru. Tun da farko dai a watan Disamba, jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, Kim Song, ya ce zancen warware shirin nukiliya ya sha ƙasa. Gobarar daji na ci gaba da barna a kudu maso gabashin ƙasar Australia. Dabban mutane zuwa yanzu sun gujewa gidajensu, amma wasu sun jira na tsawon lokaci kafin su bar gidajen nasu, wanda yanzu lokaci ya ƙure. Hukumar kashe gobara ta jihar New South Wales ta baiwa mutanen da ba su fice daga yankin mai hatsari ba shawarar cewa yanzu lokacin ficewa ya wuce, su nemi mafaka a daidai lokacin da wutar ke tunkara inda suke. Da yammacin yau Asabar a jihar Victoria, an bayyana wuta 14 a matsayin mai hatsarin gaske, ko gargaɗin wannan matakin a kwashe duk mutanen da ke yankin, yayin da a New South Wales, inda wuta sama da 100 ke ci, an samu dokar ta ɓaci har 11. Tashar gidan talabijin ta CNN ta bayar da rahoton cewa jami'an 'yan kwana-kwana sun faɗi a yau Asabar cewa idan aka haɗa wuta uku da ke ci a Victoria, sun kai girman yankin Manhattan da ke birnin New York. An nemi sojojin da ake ajiyewa domin idan ta ɓaci su taimaka wa 'yan kwana-kwana wajen kashe gobarar. A cewar ministan tsaro Linda Reynolds, wannan shine karan farko da aka taɓa kiran sojoji su taimaka wajen kashe gobara a tarihin ƙasar.
Sarfila Hashim Gumel kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Amurka ta kai hari a tashar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Bagadaza a ƙasar Iraki, wanda ya yi sanadin mutuwar shugaban rundunar juyin juya halin ƙasar Iran, Janar Qasem Soleimani. Masu fashin baki a sassan duniya ke ta hasashe akan abin da zai biyo baya. Akan haka ne za ku ji hirar da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da masu fashin baki, inda za mu fara da hirarsa da Farfesa Usman Bugaji.
To a professor, yaya kaga wannan hari da Amurka ta kai filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Iraki har yayin sanadin wani babban komandan rundunar mayakan Iran?
To ba dai daɗi irin wannan rikici, dama ga duniya rikici ya ishe ta, bai kamata a ce manyan ƙasashe suna tsaya rikici ba, amma kuma wanda ya san yanda manyan shugabanni suke yi idan sun samu wuta a cikin gidansu, ya san za a yi haka. In an tuna lokacin da Clinton ya samu irin wannan shugaban Amerika da ya shuɗi, wanda ya samu irin wannan alkicin da aka zo za a cinye shi, har harin da ya kai ana ma kira misa yin Monica Lewinsky, saboda a sababinta ne aka sa shugaba za a cinye shi. To duk shugaba da ya ga irin wannan, sau da yawa abinda suke ce su ga za su kirkiro wani yaƙi wanda zai ɗauke hankalin mutanen ƙasar su daga nasu shi garimar ya kai shi a can inda ake wani abu a waje, kuma ya tada ko ya motsa son ƙasa, irin kishin ƙasa da ake da shi, amma tada nasu rigimar a kai hankali waje a gaya za a yi a matsayinsu na Amerika gaba ɗaya, su gaya za a yi a kari, don wani abu ne wanda kamar an saba yin shi ya zama yayi, sai haka da ka gan shi ka san dalilan, kuma wannan ya zo daidai da yanda shi nashi shugaban Amerika na yanzu ɗin Trump ake tuhumarsa, kama ce an riga an yanke hukunci an tsige shi, kawai dai za a kai. Kuma in ka lura da an ɗauka babu ɗan jam'iyyarsa ɗaya da ma zai wato yadda ya jefa ƙuri'a tare da 'yan hamayya. Amma yanzu an fara samu daga cikin 'yan jam'iyyar tasa ma suna son su jefa ƙuri'a tare a hamayya domin su a hankalinsu da imaninsu suna ganin hakikanin abin da shi da zan yi kamar yadda waccan majalisa ta farko ta yanke hakan ba daidai ba ne ba. To ina ga waɗannan abubuwan suna ƙara tsoro tashi shi ne ya ɗauki wannan yayin da aka saba in an samu wannan sai ke nan.
To farfesa
rikicin Amerika da Iran an daɗe ana yin shi ka san lokacin Obama an samu sulhu.
Aka.
Wanda aka tsara shi akan wasu ka'idoji shi kuma wata daga cikin abubuwan da ya fara yi shi ya hau mulki shi Trump sai ce waccan ka'idar da aka yi ba ta yi daidai ba domin ta ba Iran wata rata da har za ta iya zama wani abu nan gaba. Saboda haka ya yi yadda ya yi ya soke waccan yarjejeniyar kuma aka kakaba ma Iran wannan takunkumi. Saboda haka kuma in ka tuna da kuma abubuwa manya guda biyu da suka faru akwai wani irin jirgin na marar matuki na Amurka da ita Iran ɗin ta saukar da shi. Bayan nan ita Amurka tana tuhumar wancan hari da aka yi ma kamfanin mai na Saudiya tana tuhumar ba hutu gane ba da 'yan Yemen waɗanda ake rikici da shi tsakaninsu da Saudiya suna hangen ko kuma suna da shaidar su a wajensu cewa ai sun hutu ba su mallaki irin basira da kere-kere na teknolojiya da za ta sa su irin wannan ba saboda haka wannan abin da bai rana. To kaga wani faɗa ne wanda aka ce an riga an fara shi da yatin yau ba. Saboda haka ake ganin kamar wata fursa ce ta samu wata dama ce ita Amerika ta samu tun da dama tana biye-biye da manya-manyan. Shi Qasem Soleiman tana tuhumar shi shine ma ya ingiza hatta halin da aka ce in Iraki sun kai ma ofishin jakada na Amurka da ke Baghdad tana tuhumar mutanen Iran ne ba mutanen Iraki ba ne ba. Iran din ce ta yi ta tunjira domin a nuna ba a son ta a wurin da makamancin waɗannan.
Ibrahim ka almasi garba kenan da Farfesa Usman Bugaji. To ta ɗaya ɓangaren kuma Ibrahim ɗin ya zanta da Farfesa Jibo Hammani akan abin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran.
Labari ne wanda ke da muhimmanci ga duniya duka ina ji. Amma daɗa akwai wasu abubuwa da suka biyo baya wanda ke gudun cewa kila abun ba zai nisa ba saboda ni. Saboda kaga an ka gwamnati shi da kanshi cewa yi Trump shi ya baga umarni a kashe General Qasem ko? Suka ce president ke shi ya bada umarni a yi. Sa'annan kuma minister shi kuma ya ce ba su son yaƙi. Wato gani na kamar ba da yarda su aka yi abin da aka yi ba. Haka kazalika mutanen Congress wannan Democrat sun ce ba a gaya ma Congress ba kamin a yi. Sa'annan na yi kuma cewa cikin 'yan takara na Congress na Democrat. Biyu sun la'anci abin da aka yi. Sa'annan kuma na ji ra'ayin Faransawa sun ce ai taka tsantsan ba su goyi bayan shi ba. Kazalika Ingila ita da take yan birane Amurka ne amma su ma sun ce ai taka tsantsan. Kenan face Isra'il babu wanda ya yarda da abin da aka yi. Na uku kuma ko na hudu. Na ji an ce wasu kasashe na Larabawa wanda ba a gani su ma suna nan suna kokari don su gudara a kashe wutar da take son ta tashi.
Shin Profesa kana ganin baya ga dalilan da Amurka ta bayar na cewa Iran musamman ma shi marigayi General Soleiman na barazana ga Amurka da muradin Amurka akwai wani kuma boyayyen dalili daban?
To wannan faɗi dai ya faɗi dai ne amma dai an daɗe ana cewa Amerikawa suna cewa Iran tana son ta yi kwatsalan da cikin harin kokin Amerika.
Kuma cewa harin da aka kai kwanan nan har yi sanadin mutuwar wani ɗan kwangila ba Amurka da kuma raunata wasu Amurkawa da sojojin Iraki na da nasaba da koko shi Janar Suleiman ne ya ba da izinin a kai harin.
ina yin dai wannan duk faɗi ne sun samu dai labarin General Suleimani ya je Iraq sun samu wannan labarin suka so su yi abin amfani da wannan labarin su kashe shi don sun san matsayin shi cikin harkokin yaƙi na Iran kamar shi ne kwakwalwarsu kuwa abin da ya shafi yaƙi.
To professor kana ganin ƙawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkanin su ba su san Iran ta mallaki makaman nukiliya kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran?
A kuka dan abun da ya shafi Saudiya dace da mu American shine Saudiya non petrokin nasu yawanci shi yana gabacin ƙasa Saudiya kuma yawancin region non petro na inda na bangare na Shi'a ne mutanen da kenan Saudi mutanen Saudiya ne amma ɗan Shi'a ne wato kenan ana tsoron alaka su da Iran. Abun da ya shafi Israel saboda ƙarfin da Yahudawa suke cikin America amma in ba haka nan ba in ba da wannan ba Israel mutum ke kama America kama sai dai tana da mutane wanda ke abinda suna da iko suna da ƙarfin iko cikin America kuma Saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaƙi ya ɓarke ba za ta yarda don saboda in yaƙi ya ɓarke Saudiya kuma an ƙare da ita don saboda Iranian kamar Trump shi da kanshi yace ma Saudiya kuma gaban su yace musu in da ba dan mu ba da yakin Iran zai kawo muku ba zai iko kwana bakwai ba da mamaye kasan taku to kenan su Saudiya sun san in yaki ya barke ta su ta kare kazalika yan Imara.
Kai da Ibrahim ka almasi garba da Farfesa Jibo Hammani da wannan hirar. Kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 18. Yanzu kuma sai amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To ganin cewa mun yi bankwana da shekarar 2019 har mun shiga shekarar 2020 yau a maimakon an samu ku wata sabuwar tambaya za mu kawo maku bitar wasu daga cikin tambayoyinku da muka ansa a shekarar 2019. To idan masu sauraron mu na tare da mu kamar yadda muka ce ga bitar wasu daga cikin tambayoyin da muka ansa muku a shekara ta 2019.
Malam Ibrahim Ado Kurawa wani mai sauraron tashar BOA ne yace da Allah ya faɗa masa wane ne sarkin Kano na farko.
To alhamdulillah sarkin Kano na farko shine Bagauda shine wanda ya hada duk kabilu na Kano bai fara zama sarki da can suna da wanda wansu suna bauta abubuwansu na maguza wasu manoma ne wasu makera ne da sauransu amma shi ya haɗa kan wannan ƙabilun gaba ɗaya a dunkule aka kafa hukuma ɗaya shekara 1999 kuma daga baya da daular Rumfa da daular Kutumbawa kuma kaga da daular Sulubawa haka suka ta yi har lokacin da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo sarkin Kano Suleimani ya yi sarki kuma a cikin jerin sarakunan Kano shine kadai yanke abun bai dore ba kaga daga Daba zuwa yau shekara 200 duk zuri'ar Daba ce.
Yadda muke ganin salon sarautar Kano dinnan da rabe-raben mukamanta ko sarautinta da sauransu dama ce shi Bagauda haka ya kirkiro ta ko kuma a'a an samu sauye-sauye daga baya
ai an samu shishigo da abubuwa lokaci daban-daban amma a tsarin sarauta da hakimai na Kano kashi uku ne zamu iya cewa asalinsu akwai asalin sarautun Hausawa akwai asalin sarautu da suka zo daga Borno akwai asalin sarautu da suke na Larabawa misali duk sarauta da kaji an ce dan to ta Hausawa ce, misali dan Isa ka gani dan Darma, dan kududdufi, dan akasan, dan goruba, dan da duk annan su ne sarautu na farko da aka fara yi a Kano, kuma waɗanda aka samu su wannan sarautun to ƴan fadar Bagauda ne. Bayan su mutu tun da ƴan Bagauda sun zama saraki, sun zama sarki, sai su ce to kai kuma kai dan Isa, dan Isa misali. To akwai sarautun dan da suka zo daga baya, kamar dan Iya, kamar dan Lawan, kaga wannan sai daga baya aka yi su, amma kaga su mu asalin su na Hausawa ne. Akwai kuma sarautu wanda yake asalin su na barewari ne, kamar Galadima, kamar Ciroma, amma an kaji an ce dan, an ce sarkin kaza, to duk sarauta Hausawa ce. Misali sarkin dawaki, sarkin shanu, misali sarkin jirmai, misali sarkin bai, duk wannan sarautu ne na Hausawa da su da dan. Amma kaji an ce Galadima, Ciroma, wannan na barewari, in kaji an ce waziri, walima, tawalle, wannan larabci ne, to haka sarautun Kano suke.
Na samu shahararren mai yaƙi da barayi, bari waka bakin mai ta tafi daɗi.
Alhamdulillah, sunana Ali Muhammad, wanda ake mulkin ne da Alƙura.
To an san ka a Najeriya da ma wasu ɓangare na ƙasashen Afirka ta Yamma a dangane da wannan shahara da ka yi wajen yaƙi da barayi. Me yasa kake sha'awar yin wannan aiki mai hatsarin gaske?
Alhamdulillah, ba wani abin sha'awa, sai dai kaddara ta Ubangiji.
Baya ga wannan, Alhaji Ali ko yana yin wani sana'a wanda yake ya dogara da shi a kai?
Tunda na tashi kamar na fara gaya ma ani kasuwanci ne, tunda ina da shekara 10 na rike gidanmu. Ubana ma dan kasuwa ne, kakana ma dan kasuwa ne, da haka kasuwanci nake yi, ina yin fata, ina yin kwangila, kusan ba na zama da ba kwangila miliyan 1,000,000 a hannuna. Don yanzu haka na da kwangiloli kusan miliyan 200,000 a hannuna, kuma yanzu ma an banta miliyan kusan 500,000.
Alhaji Ali Ƙwara, kai lallai baya ga shahara da kai, kai ma shahararren dan kwangila ne. To wannan gashi na ganka kai kaman Balarabe kenan, kai din nan Balarabe ne?
Asali na Balarabe ne full. Ni kakana na wajen uwa sun zo Najeriya sama da shekara 470, su suka kawo musulunci Najeriya. Sun taso daga Madina, suka yi branch Mina ama Libya. Daga Libya kakan da ya haifi kakana, uwarsa mutumiyar kasar Gobir ce,
Gobir
ta Sokoto State. Daya kakana kuma asalinsa mutumin Yemen ne, shi ne ya zo 1893 Nigeria.
Ne sunana Al-Amin Abu Manga, University of Khartoum, kuma yanzu ina, har yanzu ina head of the Department of Sudanese African Languages, University of Khartoum. Kasan a Sudan, nan a Sudan in an ce talata, to ana nufin da Fulanin da Hausawa da Bari-bari. Kaman su yanzu a Najeriya in an ce Hausawa, wato Hausa sun hada da Hausawan da Fulani da Bari-bari, da wasu kuma kabilu na arewacin Najeriya, duk Hausawa da suke fada. Nan ko in an ce fallata kama an ce Hausawa a Najeriya. To saboda haka mu a Sudan, wato ana magana fallata, kuma su ne ake ce duk ina hada su za su kai miliyoyi. Wasu suna magana akan miliyan abin bakwai, wasu suna ce har ma 10.
To Profesa, masu tambayar na son su ji ko ta yaya Hausawa da Fulani wajen miliyan 7-10 suka tsinci kansu a Sudan.
Wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka, kaga aka sami shi na Sudan, dama nufinsa tashin Allah, haji aiki na mafi yawansu. Kaga ni koma wanda zai, wanda bai tashi da ni haji ba, wato nufinsa abin nan dai ya isa tashin Allah ya yi hajji. to wato mu a wajen mu wato cikin rubuce-rubucen yadda na yi a bisa wannan lamari wato na ɗauki hijiran Fulani daban da na Hausawa daban wato rubuta history hijira wato kowa na shi daban ko da yake sun tashi da ƙasa ɗaya to wato kamar Fulani wajen mu nan Sudan Fulani sun kasu wato kashi uku wajen tarihin hijirarsu wato muna samun daɗaɗɗun Fulani kaga waɗannan daɗaɗɗun Fulani shi ne kashi na waɗannan ko wato hijirar su kila za ta kai shekara 300-400 haka kuma ɗan Fulani daɗaɗɗun Fulani na su ka gani waɗannan mafi yawansu sun tashi daga can yammacin Afirka can na nisa wajen su Futa Toro Futa Jano wajen su Senegal da Mali wato su ne rinyayensu saboda haka za ka ji sunansu sai ka ga Alfutawi wato mutumin Futa kenan to waɗannan za a same su a Darfur kuma a ɗan a Kurdufan a Darfur shi ne yammacin Sudan Kurdufan kuma za a samu abin nan su a arewacin Sudan saboda me yasa arewacin Sudan saboda da hanyar haji ta arewacin Sudan take bidawai kamar yanzu ga gabacin Sudan ba su kai har zuwa Maliya.
To assalamu alaikum masu sauraron mu sunana dai Alhaji Garba Suleiman Krako ma dakin Samunaka. To ansa tambayan Comrade Ahmed a takaice shine wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake wato kamar yadda ka fadi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani waɗannan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zame kankara in kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san girafi haka zai zama ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin tambayoyinku yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
To masu sauraro yanzu kuma sai takaitaccen labaran duniya.
To a takaice dabban masu zaman makoki ciki har da Prime Ministan Iraki Abdul Mahdi da yau Asabar suka halarci jana'izar babban kwamandan zaratan sojojin juyin juyi hali na Iran Qasem Soleimani da kwamandan sojojin Iraki Abu Mahdi Al-Muhandis da kuma shugabannin sojojin Iraki takwas waɗanda suka mutu ranar Juma'a harin da Amurka ta kai ta sama a filin jiragen Baghdad. Soleimani da shi ne aka auna a harin da Amurka ta kaddamar. Nahiyar Afirka ka iya zama wurin ja-in-ja tsakanin Amurka da Iran a daidai lokacin da Iran ta yi barazanar mayar da martani a harin da Amurka ta kai wanda ya kashe kwamandan sojojin juyin juyi hali Janar Qasem Soleimani. Iran dai ta yaɗa manufofinta a wasu ƙasashen Afirka 'yan shekarun nan ta hanyar wasu ayyuka irin su sayar da makamai da horas da mayaka da kuma ci gaba da ɗaukar nauyin mazhabar Shi'a. Haka kuma tana da dangantaka cinikayya da wasu ƙasashe ciki har da ƙasar Afirka ta Kudu.
Kuma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin Amina Buhari au nake cewa sai mu hadu insha Allah a shirinmu na dare.
Écoute. écoutez VOA Afrique.